ECOWAS again is facing crisis that we thought over the last 15 years had disappeared.
Wannan ne jawabin da ministan tsaron Ghana Dominic Netiwul ya gabatar yayin taron wuni biyu na manyan hafsoshin kungiyar ECOWAS da ke gudana a sansanin sojin Bema Camp da ke babban birnin Ghana Accra, inda yake cewa ECOWAS na fama da matsalar rikicin da muka san cewa ya kawo karshe shekaru da suka gabata, yayin da kasashe 15 da ke karkashin kungiyar suka zabi dora kasashen su a turbar demokradiya. Farin jinin ECOWAS ya daukaka ta fuskan duniya, abinda ya sanya masu zuba jari karkata zuwa yankin yammacin Afirka. Amma kuwa a baya-bayan nan matsalan juye-juyen mulki sun fara cimana tuwo a ƙwarya a yankin. Kasashen kudanci da gabashin Afirka suna zaman lafiya, inda mu muke ci gaba da baiwa kawunanmu matsala, su dai fa suna ci gaba da habbaka tattalin arzikin su ta fannin samun masu zuba jari. Ministan tsaron Ghana mai masaukar baki ya jaddada matakin da shugabannin kungiyar ECOWAS suka dauka yayin taron su a birnin Abuja tarayyar Najeriya, inda yake cewa
the authority of heads of state and government hereby order the deployment of ECOWAS standby force to restore control.
Shugabannin kungiyar sun umarci rundunar sojin yankin da kasance cikin shirin kota kwana domin maido da kasar Niger a turbar demokradiya. Amma ko kungiyar za ta ci gaba da tuntuban sojojin da sun ka hambarar da gwamnatin farar hula a kasar ta Niger ta hanyar diplomasiya. A karshe dai ministan ya bayyana cewa yana da imanin hafsoshin sojan za su samar da dabarun da za a yi amfani da su wajen amfani da karfin soja a jamhuriyar Niger har in bukatan hakan ta taso, tare da jaddada cewa har in masu tsaron shugaban kasa a Niger suna tsare da shugaban su, to ko shakka babu al'umman yankin yammacin Afirka na cikin hatsari sosai.
If presidential guard Niger take hostage their president, nobody, and let me repeat, nobody in West Africa is safe.
Na tuntubi mai sharhi bisa harkan tsaro Adib Sani, inda na yi masa tambaya ko shin yayi ji da wannan matakin ECOWAS, inda yake cewa
ina ji mutane na batun ana ni ya ji a yaki, ba haka bane. Nasu dai ne su yi taro su assess situation nan a gaza, za a yi intervention in sojoji yaya zai je, ba kaman ana taro a strategize bane. Besides, in za a ma strategize haka ma ba CD za a school da shi haka ba, ba wannan inda an yi shi secret, wato wanda bai sani ba kenan. Amma wanga dai ne su dai zamna su yi maganganun su gani. To in muka shiga da sojoji, what are the implications? Damuwan da zai iya kawo muna wato fitinan terrorism, ga kuma in aka je yaki Burkina Faso da Mali sun ce su kuma sun kara ciki, ga shi batun economy sun mu, because recently muka karbi wandan kudin IMF, kowan kudi za a je yaki, kuma we waiting for the political fallout. Yanzu sojoji suka fara mutuwa, ake ana shigowa da gawar gawansu, ya zai, are we ready? So waɗannan duka za a yi assessment, but I can tell you on authority kaman wannan yaki ba abin da zai yi ba.
Koshin ya kamata da ECOWAS ta nemi izinin majalisar tsaro ta majalisar dukkin duniya tukuna ta dau matakin soji akan Niger, abinda Dr. Abdul Fatawu Musa, kwamishinan zaman lafiya da diplomasiya na ECOWAS, ya ce majalisar dukkin duniya tana da sanin duk wani mataki da ECOWAS take dauka, kuma tana mara mata baya.
UN has condemned the coup. They are supporting the actions of ECOWAS.
Manyan hafsoshin kungiyar ECOWAS su tare ne ke halartar taron, ciki har da Najeriya, Mali da Burkina Faso da Guinea da Niger ba su cikin taron saboda an dakatar da su. Gobe Juma'a ne ake sa ran kawo karshen wannan taron. Hamza Adam, muryar Amurka, Accra, Ghana.